nikene ma kizo ga daga fadila rashin ki ne bazan jure ba a kullun kina nan arena madadin ki san bazan samu ba san ina zan sa kaina ba barata bafiya mai kyawun ijiya in zama taurarwa bari laki zamo yar auta ta miki ne na bar tata in zamo ya muwar mata Shine san ki ayo rasa a wani wasa mazan rayuwa fadila magaran bazane kunci ba mutanen farko kana kula da addini sallah da azumi anan tafi karko ga tausayi na yara a garata fadila mai halin da tako fadila na da zuciya mai kyau sannan tana da haske ga kyau da ya za a ce in barki fadila ne bazan jure fa Zakir ko ne kan naukace wani fadi nake ina dake fadila zo ki rausa yake murna domin kwake nake fa fadila zana da alkawari je mazarin ki dauko zabari domin dubu ku ta zarce dani wa ma farki na farki fadila to asare kaina Fadila, ba ni canza ba.